Duk da yake manyan jam'iyyun siyasa a Najeriya sun himmatu wajen neman nasarar zabe, wasu suna ci gaba da zama da baibaice da matsalolin cikin gida, kamar yadda jam'iyyar adawa ta PDP ta kasa shiryawa da gwamnonin nan da ke yi mata barazana. Ita kuma jam'iyyar APC mai mulki kwanan nan aka ji dan takarata na shugaban kasa na kokawa akan matsalolin da kasa take ciki a hawajin karancin man fetur da kuma canjin kuɗi da yake gani na iya kawo masa matsala. A jihohi ma ana samun irin wannan takin saka a tsakanin jam'iyyun, kamar yadda yake faruwa yanzu a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya, inda ‘yan majalisar dokoki na jihar ke kai ruwa rana da gwamnan jihar Sanata Abubakar Atiku Bagudu.
A matsayina na ciyaman watsa labaru a majalisar dokoki ta jihar Kebbi, wanda a yau mun zauna a majalisar dokoki ta jihar Kebbi, mun kai ga yarjejeniyar da mu da an rike da mukamai na majalisar dokoki, shugabanni na majalisar dokoki na jihar Kebbi, mun yi rizani mun aje bisa ga mukamanmu. Wannan abun kuma ya samu karɓuwar ‘yan majalisu mutum 20 da muke tare da su, kuma sun yadda muna kuma mun aje wannan kujerar namu daga yanzu. Muna zaman mu na shugabanni na majalisar dokoki ta jihar Kebbi, kuma ga attendance a hannuna.
A wata takarda da majalisar tabbitar ta baiwa gwamnan umarni ya bayyana gabanta wannan Juma'a domin warware wata takaddama ta wasu makudan kuɗaɗe da ta amince masa ya ciyo bashi. Sai dai wasu manyan jami'an gwamnatin jihar ta Kebbi sun jira a cikin majalisar, suka zauna da 'yan majalisar a ƙoƙarin warware wannan takin saka, inda aka ɗauki tsawon lokaci ana tayar da jojin wuya. A ƙarshe duk ƙoƙarin da manema labarai suka yi domin jin sakamakon zaman ya faskara. Masu rajin bunƙasa tsarin demokuraɗiyya a Najeriya na ganin cewa idan an dafa ɓoye ba a ci ɓoye, shine kisa irin waɗannan matsalolin na fitowa fili. Malam Shehu Eskudu na daga cikin 'yan rajin haɓaka demokuraɗiyya a Najeriya.
Saboda duk wani abu kaga suna yanzu kallon su namu kai, baya ga haka su waɗannan zasu san 'yan majalisar dokoki su ne muke kira hir shekara uku su kawo mana agaji domin a gyara mana jihanmu, a kawo cigaba, a daidaita demokuraɗiyya. Dukkanin tsawon shekarun ga uku wallahi suka ke sauraron mu, suna can suna sun haɗa kai da mai girma gona shina yan abin da ya ga dama tare da ɗaurin gindinsu. An zaɓi shugabanni ya azirin waɗanda yake so masu mishi ladabi, waɗanda za su yi dukkanin abin da ya umarce su, ba a tunaninsu ba da su ciki ba, sai ga su ma sun kwana za su yi gida, ba su ɓarkata komai ba, ba su yi ayyuka ba, ba su samu wani abin duniya ko wani abu da suke so ba, ba su tsira da mutuncinsu ba. Saboda hakan ga mu dai kallo an namu.
Na tuntuɓi kakakin jam'iyyar APC a jihar Kebbi Isa Asalafi akan irin kallon da jama'a ke yi wa wannan tankiyar tsakanin 'yan majalisa da gwamnan jihar.
Ba za mu ce mishi illa ba, wato shawar demokaradiyya shine a yarda a saba, a saba a yarda. Wannan abin da ya faru ba abin mamaki bane, zamantakewa ce ta kawo wannan, kuma wannan zai ƙara ba da dama a ƙara samun better understanding.
Na yi ƙoƙarin ji koda daga ɗaya daga cikin 'yan majalisar akan yadda jama'a ke ganin cewa ruwa ne ke son ƙare wa ɗan kada bai gama wanka ba shine muharin wannan rikicin, sai dai abin ya ci tura. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.